بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الفقراء والإختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك.
ما لن يتي باب في الفطرة wannan babe yana bayani dangane da abin da ya shafi wato tadodi na musulunci, wanda idan mutum ya lazumce su yana yin su, to darajar shi da mutuncin shi za su cika, sannan kuma zai ƙara daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khitan, da kuma bayanin hukumcin sallatu. Wa halqi sha'ri, da kuma bayanin wato hukumcin askewa gashin kai, da askewa gashin hamata, da askewa gashin gaba, da sauran gashishika na jikin ɗan adam. Wato da al-khitan da halqu sha'r, tare da cewa sun shiga ƙalƙashin al-fitra, wanda yana daga suna daga cikin alfitra, amma malam ya ambace su wato saboda min babi wato atfil khas al'am, wato saboda am din shine alfitra. Al-khitan da halqu sha'r, wannan yana daga cikin alfitra din, kuma saboda lil ihtimami bihima, saboda kula da su da kyau zai yi bayani akan su a cikin wannan babi din. Wal libas, da kuma bayanin abin da yake halitta mutun ya saka a jikin shi na tufafi, da wanda bai halitta mutun ya saka a jikin shi. Wasatril aura, da kuma bayani dangane da wajibcin sitircewa al aura, kuma inda ake cewa al aura ga namiji, da kuma inda ake cewa al aura ga mata, da abin da yake wajibi ne wato mutun ya sitirce shi idan zai fito, da lokacin da zai yi sallah da makamantansu. Wa ma yattasilu bi dhalika, da kuma bayanin abin da yake sade da waɗannan abubuwan, ma'ana da abin da yake sade daga abubuwan da aka yi umarni akan aikata su, da kuma abubuwan da shari'a ta musulunci ta yi hani ta yi tsokaci akan su. Na'am.
Minan shidarati khamsun. Asu shadidi wa huwa al-iqaru wa huwa darabu sha'ani al-mustajibi ala shafaki la ihfa'uhu wallahu a'lam.
Malam yace wa min al-fitra, yana daga cikin tadodi na musulunci wanda annabawa suka gaje ta, annabawa kabirin an kabirin. Khamsun, dangin abubuwan nan guda biyar. Qassu sharib, na farko daga cikin su askewa gashin baki, girbce shi. Wa huwa al-iṭār, wato ash-sharib shine wannan gashi wanda yake sakowa saman lebe na sama. Yace wa huwa ḍarafu ash-sha'ri al-mustadīd 'ala ash-shaffa 'ala ash-shafa, wato abinda ake cewa ash-sharib shine tsinin gashi, al-mustadir ma'ana al-nazil kenan, wanda yake saukowa ala shafati akan leban baki na sama, wanda shine ake ce da shi ash-sharib. La ihfa'uhu, yace a'a ba tumbuke shi zai yi duka ba, ba duka zai tumbuke shi ba, ya cire shi ga baki ɗaya zaman to gurin tamkar, wato an yi gobara. Wallahu a'lam, malam yace Allah ta'ala shine masani, wato shi ya iyakacin kokarin shi domin ya fassara qassu sharib, wanda kuma a ciki ya kai zuwa ga ba za ka tumbuke shi ba. Yace to Allah subhanahu wataala shine masani. Akwai malaman da suke ganin cewa dukka za a aske shi, irin su al-Imam Abu Hanifa, irin su al-Imam Muhammad ibn Idris da makamantansu, to suna ganin za a aske shi ne saboda qassu da qassu al-azfar, duka kusan suna ɗaukar ma'ana ɗaya ne. Na'am. Malam yace sannan kuma wato yana daga cikin wato al-fitra qassu al-azfar, wato yankewa faracina. Mutum ya zamanto idan namiji ne ko mace, to ya zamanto yana yankewa faracinan shi, idan so samu ne a duk ranar juma'a, a duk ranar juma'a a ce yana yankewa faracinan shi, an gane ko? Sannan kuma in so samu ne ya zamanto an yi su da almakashi, an yanke su da almakashi, kale ya yi su da bakin shi, saboda yi da haƙori, waɗansu daga cikin malamai suka ce yana janyowa talauci. Na'am. Wanatful janahaini, sannan kuma wato da tayar da gashi na hamata, aljanahaini fukafukai guda biyu na ɗan adam kenan, da kuma askewa gashin hamata shi ma yana daga cikin wato alfitra. Idan ya zamanto mutum ya taru mushi to ya aske shi, wannan shi ma wato yana daga cikin alfitra. Wa halqul ana, sannan kuma na gaba yana daga cikin wato alfitra, halqul ana askewa gashin gaba, an gane ko? To waɗannan guda hudu da malam ya zano su, to duka ya shafi namiji ya shafi mace, in banda qassus sharif, amma da qassul azfar da natful janahain da halqul ana, wannan dukkan namiji da mace kowa ya shafe shi. To duk yadda mutum ya kai, kamar yadda Anas dan Malik ya ce, wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya saka mana lokaci na kwana 40 wajen yankewa faracinanmu da askewa gashin hamatarmu da askewa gashin gaba, kada mutum ya ƙara akan kwana 40. Na'am.
Wala ba'asa bi hilaqi ghayriha min sha'ri al-jasadi,
malam yace wala ba'asa, babu laifi, ma'ana ya juz kenan, babu laifi bi hilaqi ghayriha, da askewa wani gashi na hamata da wani gashi na gaba, min sha'ri al-jasadi, daga gashi na jiki, babu laifi idan ya zamanto mutum Allah ta'ala ya mai albarkal gashi, ya yalwace shi da gashi a ƙafafun shi tuzu-tuzu, a jikin shi gabaki ɗaya tuzu-tuzu, to ba laifi idan matar shi ta rikice ta ce ya aske kaman buri, ya je ya aske mishi, babu laifi. Na'am.
Al-khitanu lirrijali sunnatun,
malam yace al-khitanu sallatu sunnatun, wato sunna ce wanda take mai ƙarfi, lirrijali ga mazaje, wato sunna ce wanda take mai ƙarfi ga namiji a mai sallatu. Na'am. Saboda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu shi ne farkon wanda ya fara yin sallatu, amma shi ya yi wa kanshi, annabi Ibrahim ya yi wa kanshi sallatu daga tari yana ɗan shekara 80, an gane ko? Awwalu man ikhtatana Ibrahimu alaihi salatu wassalam wa ikhtatana bil quddum wa kana lahu wa kana bunu 80 sana, wato ya kasance yana ɗan shekara 80 ne hakan ɗin ta faru. Na'am.
Wal khifadu lin nisa'i makrumatun,
malam yace wal khifadu lin nisa'i, wato fafa ta mata, yin kaciyar mata, makrumatun wannan mustahabbi ne, wato idan aka yi yana ƙarawa mace nagarta, yana ƙarawa mace ma'ul wajhi, wato ruwan huska ya zamanto ta ƙara kyawu. Na'am.
Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an tufalli hiyatu wa tuwaffara wa la tuqassa,
malam yace wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni an tufalli hiyatu, a cika gemanya, idan mutum Allah ya arzuta shi da gashi, yayi mai albarkal gashi na wato na le ba lebe ba na me yake ce mutum na azzakan wato na haba, to ana so mutum yayi hakuri ya cika wannan gashin, wato wafara a cika ta da kyawo, ya zamanto mutum ya sha bambam da mace, wanda idan aka tsinkaye shi za a san cewa wancan namiji ne, ba mace ce bace tun daga nesa. Wala tuqassa, kada a girbce ta, kada mutum ya raka zuwa a raka mishi kolo, a raka ya girbce mai ita gabaki ɗayanta. Na'am.
Qala malikun wala ba'sa bil akhdhi min quliha idha qalat kaseeran wa qalahu ghayru wahidin min as-sahabati wa tabi'in.
Qala malikun, al-imam Malik imam dar al-hijra yace wala ba'sa bil akhdhi min quliha, babu laifi babu laifi mutum ya rage wani dan kaso dan kadan min quliha daga tsawon gemanya idza talat katsiran idan dai tayi tsawo da yawa ya zama to ta sauko hal kirje shi idan yana tahiya ana gani kawai ya zama abun kwatamci wanda wani ko rabin wannan gemanyar ba shi da amma shi yana tahiya duzu-duzu in yara sa gani suna tsaida su shiga gida suna sabon dan akuya an gane ku to babu laifi idan har ya zama to a al'ada a gari wato irin wannan gemanyar tsawanta abu ne wanda yake ajiyu to ba laifi mutum ya rike wani kaso na gemanyar tashi sai ya aske saura an gane haka Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi haka yake Abdullahi dan Umar shi ya rawaito hadisin da yake magana akan wato ma'aike alaihi salatu wassalamu yayi umarni da aske gashin baki yayi umarni a cika gemanya to ruwaya ta Bukhari wa kana ibn Umar idza hajja aw i'tamara akhadha wa wada ala lihiyatihi fama fadala akhadahu wato Abdullahi dan Umar ya kasance idan yayi aikin haji ko yayi umara to sai ya kama gemanyar shi in ya kama ta ya zama to an samu wannan guda to dan abin da ya kasa daga nan sai ya girbce shi an gane ko to wannan babu laifi mutum in yaga cewa abun yayi yawa ya dan rage wannan gemanyar din ba laifi wa qala huwa ghayru wahidin min as-sahabati wat-tabi'in malam yace wannan fatawar ba mutum daya ba daga cikin sahabbai da tabi'ai suka bayar da ita wato wannan magana ta al-Imam Malik tunda ya kan sahabbai wato ta fara aiki Abdullahi dan Umar haka yake wat-tabi'ina daga cikin tabi'ai akwai wadanda ya zama to suna da wannan fatawa din suna da wannan ra'ayi din na'am
wa yuqra'u sibahu ash-shadi bis-sawadi min ghayri tahrim
malam yace wa yuqra'u sibahu ash-sha'ri wato an karhanta ana kin mutun ya rina gashin sa bis-sawadi da abu baki gashin shi ya ƙara yin baki shibin to wannan makaruhi ne amma min khairi tahrimin ba haramta ba saboda idan ya zama to mutun ya rina gashin shi da baki ya zama baki kirin to za ka ga cewa in fari ne wannan gashin nashi da ya baki kirin zai ƙara hudo mai farin shi sannan kuma in ya zama to ya dan fara wato sallamawa hurhura ta hudo mai akai in yana so zai je wajen yarinya kaga da ya rina shi ba za ta gane ba wannan kan da yaro ne ko na babba ne eh musamman in ya zama to dan kyaukyayin jiki gare shi za ta ce wani sabon matashi ne shi kuma sai amma haifinta ne a shi to wannan kaga a ciki akwai angula da kan zabuwa ba zai yi wannan ba an gane amma ba haramu bane in mutum ya rina shi da shi din
wala ba'sa bihi jilhun na'i wala kasani
amma wala ba'sa bihi malam yace babu laifi wato mutum ya rina gashin kansa babu laifi mutum ya rina gashin kansa ba da abu wanda yake baki ya rina shi bilhin na'i da lalle wato ya kwaba lalle a kan shi an gane ko in yayi jadin nan shikenan kai ma ka kuma wani kala babu laifi wato haka ma yake alaihi salatu wassalamu ya faɗa lokacin da aka zo da baban Abu Quhafa da baban Abubakar Abu Quhafa a shekarar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bude birnin Makka to an zo da shi da kanshi da gemanyar shi ma'aiki alaihi salatu wassalam a kawo shi gaban shi wato da kanshi da gemanyar shi kamar komayya sun yi fari kal ba gashi baki a kanshi babu gashi baki a gemanyar shi maza Allah ya ce ghayru hadha wajtanibu sawad wato ku canza wannan kalan ta wannan gashin nashi wannan a samu a canza ta amma kuma kala ayi amfani da abun da zai maida kan baki da yemanyar baka ayi amfani da ko ya maida ta yelo ko ya maida ta ja ko ya maida ta tsanwa ko bula amma dai ya koma baka kale koma baka an gane go shine yace babu laifi da ayi bilhin na'i da lalle walkatam da karan dafe babu laifi shi ma ai idan aka ce alkatam wato shine ujiji an san ujiji go to shi ma ana yin rini da shi to babu laifi mutum ya rina gashin kanshi da ujiji wanda zai bada wata citta shi ma a ce kai wani yayi wata shiga hoyo eh babu ne shi eh sai ana kwatanta abin da aka kwatanta ko ya ci mai su za su gani now
ونهى الرسول عليه السلام الذكور عن لباس من حرير وتختم الذهب عن التختم للحرير
فشي كان وانا الكتم وتوازو cikin albura a fasali na biyo fa inna amarati bisu'i mata'azat min jahli habi nadhiri shabi wal haram wala a'addat min al fi'l al jamil qira dayfin alam bi ra'si ghayra muhtashim law kuntu a'lamu anni ma uqirhu katamtu sirran bali minhu bil katani wa naha ar rasul alayhi salam al dhukura al libas al harir ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi hani game da mazajen wannan al'umma din ya hana mazajen wannan al'umma al-libasil hariri dangane da sanya tufafi wanda yake na al-harini wato bai dace ba namiji na wannan al'umma ya saka kaya wanda yake mai kyalakyalai irin kaya na mata an gane ku wa takhattumi dhahabi haka nan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya hana mazajen wannan al'umma su dinga sanya zobe na zinari a hannayensu wato ko mun wadatul mutum ko mun arzikin mutum ba zai sanya zobe na zinari a hannun shi ba na'am wa ani takhattumi bil hadid sannan kuma haka nan ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi hani game da mazajen wannan al'umma game da sanya zobe wanda aka yi shi da ƙarhe samfursa an gane ku bakin ƙarhe
wala ba'ata bil kibdati fi hilyati khatami wasifi wal mushaf
malan yace wala ba'sa bil fidda babu laifi da a saka wani kaso dan kadan na azurfa fi hilyati khatam a cikin ado na wato na zobe a dan sanya wani dan kaso kadan na azurfa ita ma ba dukanta bai zaman to an zobe na azurfa a sanya dan kaso dan kadan na azurfa a cikin wannan zobe din a adan shi in za mai ado a dan mai ado na azurfa ba laifi wasaifi da kuma takobi wato gidan takobi na mutum saboda wato takobi a asali ana rike shi ne saboda shirin takwana in ta kama a huta a je ayyaki tsakin kanunku da kafirai a huta to amma sai ya zama yanzu ana rike shi ne kawai saboda a raka nunawa ya daki na takuba na wani an gane wal mushafi haka nan babu laifi wato ayi a riki wani kaso na azurfa cikin yin ado ga gidan littafi na alqur'ani gidan alqur'ani wato wannan gida na alqur'ani ko marhin shi idan za a mai ado to ba lin shi a dan saka wani kaso na kadan dan kadan na azurwa saboda ya fito da kyau ba lin shi wannan lil ihtiram dukan su
wala yuj'alu dhalika fi bidanin wala sarjin wala sikiyan wala fi ghairi dhalika
malan yace wala yuj'alu dhalika ba za a sanya ba wato wani kaso ko mun kankanta shi na azurfa fi lijamin a cikin lizami ba za a sanya ba wannan a cikin lizami na dabobi wala sarjin ko asirdi wanda ake hawa saman rakumi da shi ko saman doki wala sikin ko a gidan yukuwa kowanne ba za a mai ado da azurfa ba wala fi ghairi dhalika yace kai ba duk inda hanya ce wanda ba ta waɗannan guda uku ba da malan ya kawo da al khatam da as saif da al mushaf to ba za mai ado ba da waɗannan da azurwa na'am
wa yatakhattamu an nisa'u bidh-dhahab
malan yace wa yatakhattamu an nisa'u wa yatakhattamu an nisa'u bidh-dhahab ya halitta mata su zobe na zinari babu laifi ya halitta idan kana da kuɗi alhaji ne ba lumiya tunda shari'a ta hana ka karki zobe na azurfa ko da zinari shikenan ya kawo hajiya eh ka kawo da gaje ke sa tunda dai shari'a ba ta hana ba eh in kika sa kaman ni na sa in kika je gurin biki kawai in ce sai ganki sun san cewa lalle alhajin ba dama amma kai ko ba za ka saka fito ba
wanuhiya ani takhattumi bil hadid
amma wanuhiya an ya hane ani takhattumi bil hadid dangane da mata su sanya zobe wanda aka yi shi da bakin karhi wannan an ya hane
ya rumin maru ya fi takhattumi takhattumu fil yasari li anna tanawula shay'i bil yamini huwa ya'khudhu bi yaminihi wa yaj'aluhu fi yasarihi
to shikenan malam yace wal ikhtiyaru mimma ruya wato abinda aka zaba abinda al imam malik ya zaba daga cikin abinda aka rawaito daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu fi takhattum cikin sanya zobe saboda an rawaito duka guda biyu an rawaito sanya zobe a hannun dama an rawaito sanya zobe a hannun hagu to abinda malamai jumhur suka zaba wanda a cikin su akwai al-Imam Malik shine at-takhattum fil yasar wato sanya zobe a cikin hannun hagu dan me yace li anna tanawula shay'i bil yamin saboda idan mutun zai dauki wani abu zai dauke shi ne da hannun dama yace kaga fa huwa ya'khudhu bi yaminihi hakika shi yana dokan wannan abin da hannun shi na dama wannan zoben ya doke shi da hannun shi na dama wai ja'aluhu fi yasarihi wato kuma sai ya saka shi a cikin hannun shi na hagu wato ana abin da yasa malamai suka yi sabani wajen ayyuhuma afdal idan azina ce an gane ko idan azina ce kana da damar ka sa a hagu kana da damar ka sa a dama a dama to amma sawa a dama yafi sama da sawa a hagu an gane ko to amma idan ka leka cewa lokacin da za ku gaisa da mutum za ku gaisa da shi da damar ka ne lokacin da zaka dauki wani abu ka saka a jihunka zaka sa da hannunka na dama ne in zaka shigar da hannunka cikin ajihu ka dauko wani abu ka bada zaka bada dama ne zaka ga wani lokaci in zo ba a hannunka yake zai laka hana ka waɗansu abubuwa wani lokaci sai kun tabka hannu da mutum garin silbewa ko ya dan ja maka kadan ko wani abu kadan cutu yana amma in a hannun hagu ne to dama in zaka shiga ban daki ba zaka shiga da shi ba to ita kuma hagu dama aiki ta sai a ban daki inda kaga hagu tana aiki to sai a ban daki to kaga in zaka shiga ban daki cire shi zaka yi kaga ba zai cutar da kai komai ba to shine yasa suka ce a sanya shi a hannun na hagu saboda wannan
waqtu lifa fi libati al-khaddi fa ujida wa quriha
shikenan malam yace waqtu lifa malamai sun yi sabani da juna sun dada juna sani fi libati al-khaddi cikin halaccin sanya tufafi wanda ake ce da shi libati al-khaddi wato tufafi ne wanda yake irin riga dari ce cikin da su abduga ne da wannan a ciki amma kuma helin alhalini ne to ya halitta namiji yasa ko bai halitta ba saboda in aka leka abin da yake kumshi a cikin abduga ce da sufi wannan ya halitta yasa in aka leka abin da yake wajen zahirin alhalini ne shi ko bai halitta yasa ba to malamai sai sabani akan haka na ayi maganganu da yawa fa ujiza wa kuriha wato fa ujiza an samu wadansu daga cikin malamai wanda suka halatta sanya wannan din suka ce tunda dai ba alharinin bane tsantsa 100% ya halitta mutun ya sa shi namiji ya halitta wa kuriha wadansu daga cikin malamai suka ce a bai dace ba wato yana daga cikin abin da ake ce da shi ash-shubha to faman taraka shubha faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi to suka ce yana daga cikin ash-shubha wato kubutar yin aiki da shi daina yin aiki da shi yafi sama da yin aiki da shi na'am
wakadhalika al-'alamu fi tawbi min al-hariri illa al-khabar raqiqa
malam yace wakadhalika al-'alamu fi tawbi haka nan kuma yin zane a cikin tufafi min al-hariri da al-harini wato a cikin tufafi ayi zane na al-harini ka zo ka yadi ne ka siya da ka je ka kaiwa tela zai maka dimji ka ce to a samu wadansu a kaso na al-harini ayi dan sanda sanda a jikin wannan kayan dan ina sawa inna hoto ne zai raka tsinkaya a gurin sauga a gurin taron wannan aka haka bai yi ba malam yace illal khattar raqiqa face dai kurtu wanda yake dan kadan irin a dan maka zubi dan kadan shi ma dan in ka hoto ka wannan rigar ta kudin dimkin yahi kudin shaddal ma kudin dimkin yahi kudin yada saboda ka raka hodi ba laifi aka baka wannan amma da zaman to duka halkasa irin manyan malumai an gare ku to sai ba za a yi da alhari ne ba wannan alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam. Ya kwana anan ko.